da alamun wata sabuwa ne yogarin kunnuwa kai tsakanin gwamnatin jihar Yobe da rundunar sojan kasar da ke samar da tsaro a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Kan sace dalibai nan na makarantar mata da ke garin Dabce jihar Yobe da ke tun cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka yi a makon da ya gabata. A ƙarshen makon nan ne da gwamnatin jihar Yobe ya zargi rundunar sojan kasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan dalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin Dabce wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan dalibai wanda har yau babu wanda ya samu komai waɗannan dalibai da aka ce yanzu adadin su ya tsamma 110. Gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma ƙara ne da bada wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014 wanda aka halaka dalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin. Ga ma abin da ke cewa
this kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadin Buni. To our dismay, referring to that Yadin Buni incident, in the morning hours the military was withdrawn, and in night of that day the insurgencies went into the school and killed a number of students the day that they were withdrawn. So this incident in Dabce is similar to that.
Yace irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa 15 a garin Yadin Buni, amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadin Buni tun a wancan lokacin ne da safi aka janye jami'an sojan da ke wannan gari. Cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta inda suka kashe dalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan. Kuma wannan lamari na Dabce ma yana da gamaceceniya da abin da ya faru a Yadin Buni don kuwa wannan gari na Dabce amma janye jami'an sojan da ke wannan gari.
And I was very to understand this morning that the defense ministry were disputed that they did not withdraw any police. I think that information is incorrect.
Gwamnati ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na kareta wannan batu, amma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa. Ina zaton cewa wannan bayani da suke bayar ba gaskiya bane. To wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. Sai da alamun kalamin gwamnatin Ibrahim Gaidam din bai wa rundunar sojan dadi ba, inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aikewa manema labarai da ke dauke da sahanni mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar na operation lafiya dolen wato kanal Wachuku Unyema, wanda ya ce su dai a iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata. Nan tuni suka wata taki wasu ayan kungiyar Boko Haram a yankin dajin Sambisa da ma yankin tafkin Chadi, kuma sun yi hakan a wurare da dama. Sun ma kwato garuruwa da dama a hannun ayan kungiyar Boko Haram, kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro, su kuma su gaba da fafatawa da ayan kungiyar Boko Haram din a daji. Ya ce wannan kalamin gwamnatin jihar Yobe abin takaici ne kan sojojin Najeriya musamman ma na operation lafiya dolen. Sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin Dabce don kai ɗauki zuwa garin Kanama da garin da ke kan iyaka, kuma a wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na Dabce, har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan Najeriya da ke wannan gari. Amma a zo ana fitar da 'yan waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu. Sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnatin jihar Yobe ya yi ba shi da hujja balle makama, don mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaki da yayan kungiyar Boko Haram kamar yadda muke yi a yanzu, musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin kasar. Kuma muna kira ga sauran jama'a da su ci gaba da bamu goyon baya musamman wajen samar mana bayani. Mun za mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen yayan kungiyar Boko Haram baki daya, kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar Yobe cewa za mu ci gaba da fafutukan nemo waɗannan dalibai da aka sace a wannan makaranta na Dabce, don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda. Sai dai irin wannan kokarin turawa juna laifi ba shi ne yake gaba al'umman jihar Yobe ba, musamman ma waɗannan iyayen da aka kwashe a yansu, wanda fatar su kawai shi ne wanda za su sake gamo da 'ya'yan nasu ne za a kwashe mako gudacir ba tare da sanin inda aka kai su ba. Ganin cewa wannan lamari ya auku ne a cikin Najeriya, kuma inda ake jirge da dubban jami'an tsaro, kuma inda ake jirge da fiye da ma kowane yanki, amma ce waɗannan ɗalibai fiye da 100 a ce kawai ba tare da wanda zai bayyana makomarsu ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.